m'as pas appelé. Tu n'as rien fait.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na Sana Bukayi ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Asabar 2 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa 'yan jamhuriyar Niger sun fara wani zaman dirshan a sansanin sojan Faransa don tilasta musu su bar ƙasar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku, sai kuma shirin labarin wasanni a takaice. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Ma assalamu alaikum, barkanku da wannan yammacin da kuma cikakkun labaran duniyar. Kasar Gabon ta sake bude kan iyakokinta a yau Asabar, a cewar wani jami'in soji, kwanaki uku bayan da ta rurrufe su sakamakon juyin mulkin soji da ya hanbarar da shugaba Ali Bongo. Kakakin rundunar sojin ya ce an bude dukkan iyakokin ƙasa da na sama da kuma na ruwa, saboda gwamnatin ta soji ta damu da tabbatar da bin doka da oda da kuma kikkiawar dangantaka da makwabta da ma dukkan kasashen duniya, haka kuma za ta tsaye da gemu kan alkawarin da ta yi wa duniya. Jami'an soja karkashin jagorancin Brice Oligui Nguema sun kwace mulkin kasar a ranar Laraba, inda suka yi wa Bongo daurin talala, suka kuma ayyana Nguema a zaman shugaban kasa wanda ya kawo ƙarshen mulkin iyalin Bongo na tsawon shekaru 56. Juyin mulkin wanda shine na tara nahiyar a cikin shekaru uku ya haifar da damuwa kan yawan karɓe mulki na soji a nahiyar, lamarin da ke kokarin shafe cigaban demokradiyya da aka samu a cikin shekaru 20 da suka gabata. Jagororin juyin mulkin suna fuskantar matsin lambar ƙasa da ƙasa, musu dawo da gwamnatin farar hula, to amma a daren jiya sun ce ba za su yi gaggawa a lamarin gudanar da zaɓe ba. 'Yan rajin kare haƙƙin bil'adama a Iran sun ce an yi jana'izar mai zanga-zangar nan Javad Rohi, wanda ya mutu a hannun jami'an tsaro yayin da har yanzu ake ci gaba da saka ayar tambaya kan musabbabin mutuwarsa. An binne Ruhi a garinsa na Kalikan da ke Amol tare da halartar jami'an gwamnatin ta Iran. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce Ruhi ya rasu ne a ranar Talata 31 ga watan Agusta a cikin wani yanayi da ake zargi, wanda kuma ya haifar da damuwa kan kulawa da yi masa magani. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Iran ta faɗa a yau Asabar cewa rahoton asibiti ya nuna cewa bugawar zuciya ne musabbabin mutuwar Ruhi. To sai dai jami'an tsaron juyin juya hali na Iran sun ba da sanarwar fatar baki da ke bayyana cutar sankaren kwakwalwa a matsayin musabbabin mutuwarsa, yayin da su kuma hukumar gidan yari ta ce ya mutu ne sakamakon rauni a kwakwalwarsa. 'Yan kasuwa a duk faɗin ƙasar Pakistan sun rufe shagunansu a yau Asabar domin zanga-zangar nuna adawa da ƙara kuɗin wutar lantarki a ƙasar da kuma hauhawar farashin kayayyaki. Tuni da jama'a suka gudanar da zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a Pakistan. Shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa ta garin Lahore, Ajmal Hashmi, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa kowa ya shiga zanga-zangar ta hanyar rufe shaguna saboda lamarin yana da wuyar jurewa. Yarjejeniyar da aka yi da asusun lamuni na duniya ya tilastawa Pakistan rage tallafin da take bayarwa, wanda yake taimakawa wajen rage tsadar kayayyaki. A halin da ake ciki kuma, Prime Minister Pakistan na riƙon ƙwarya Anwarul Haq Kakkar ya ce hauhawar farashin ba wani abin damuwa ba ne, domin kuwa babu wani zaɓi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya nufi jihar Florida yau Asabar domin duba ɓarnar da mahaukaciyar guguwar Idalia ta haifar da kuma yadda ta shafi jama'a, amma an ce ba zai gana da Ron DeSantis ba, gwamnan jihar ɗan jam'iyyar Republican wanda kan iya kasancewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. Biden ɗan jam'iyyar Democrat ya faɗawa manema labarai a jiya Juma'a cewa zai ga gwamnan a lokacin ziyarar, amma kuma kakakin gwamnan DeSantis Jeremy Redfern ya faɗa daga bisani cewa ba wata ganawa da aka shirya, haka kuma shirye-shiryen tsaro na ziyarar kaɗai ma za su iya dakatar da ƙoƙarin aikin gyara. DeSantis mai shekaru 44 yana neman tsayawa takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a zaben shekara ta 2024 mai zuwa domin kawar da Biden daga White House, to amma yana bayan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump a ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a. sama da mako guda bayan India ta zama kasa ta farko da ta sauka kan tsagin kudancin wata, a yanzu kuma ta harba wata roka don nazarin rana, wanda ke nuna wani muhimmin ci gaba a shirin ta na burin binciken sararin samaniya da ke dada karuwa. Rokar ta tashi ne dab da tsakar rana a yau Asabar daga cibiyar sararin samaniya ta sata shi da wan a kudancin India domin tafiyar ta nisan kilomita miliyan 1.5 tafiyar watanni 4 zuwa rana. Ofishin kula da hukumar binciken sararin samaniya ta India ya ce an cimma manufa a yayin da rokar ta nausa a sararin samaniyar duniya. Masana kimiyya sun tafa tare da musafahar hannu yayin da dubban mutane ciki har da yara ƴan makaranta da ke tsaye a rumfunan kallo suka yi tafin murna. Domin dubatar wasu jama'a kuma sun kalli shirin harba rokar kai tsaye ta gidan talabijin. Idan dai komai ya tafi bisa tsari, India za ta shiga a cikin zababbun rukunin kasashe waɗanda ke nazarin rana. Hukumar kula da sararin samaniya ta Amurka NASA da hukumar kula da sararin samaniyar Turai duk sun aiki da na'urorin bincike a sararin samaniya tun a shekarun 1990. Kasashen China da Japan ma sun kaddamar da ayyukansu na sa ido kan hasken rana.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. A yayin da a yau Asabar biga watan Satumba, ya kamata dakarun Faransa 1,500 masu yaƙi da ta'addanci su dakatar da ayyukansu a jamhuriyar Nijar, kamar yadda sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar suka ba su wa'adin wata ɗaya. Dubban mazauna birnin Yamai sun fara zaman dirshan na sai yadda hali ya yi a harabar sansanin sojan na Faransa da zumar tilastawa gwamnatin shugaba Emmanuel Macron kwashe waɗannan sojoji daga ƙasar ta Nijar. Yanayin tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta samo asali ne a washegarin juyin mulki da sojoji suka yi wa zababben shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ranar 26 ga watan Yulin da ya wuce. Ga abin da wasu masu zanga-zangar ke bayyana wa wakilin Musulun Mumin Barma.
Sunana Bana Ibrahim. Ka san bayan da sojojin Nijar sun karɓi mulki daga hannun tsohon fati mai mulki Bande Saraya. Kwanaki kaɗan bayan wannan sojojinmu sun tambayi Faransa da ta janye dakarunsa da ke a Nijar. To bayan lokacin da sun ka ba da umarnin nan, akwai wa'adi na wata guda. Yau a ƙarfe 10:11 na maraice shi ne ƙarshen wa'adin nan. Mu ne 'yan ƙasa, mu ne ke goyon ba sojojin nan. Yau mun zo ne mu nuna ma duniya da wannan umarni da sojojin Nijar sun ka bada ba da kansu bane, don ƙasarmu ne. Kuma mun zo mun zaman dirsi za mu yi nan, ba mu tashi sai dakarun Faransa na ƙarshe ya ɗauke kayan shi ya bar ƙasarmu. Wannan abu shi ne ya sa yau mun ka zo mun kai jerin gwano, ko mun ka zo mun kai zaman dirsi a nan.
Sunana Ibrahim Abdullahi Ahmad Tijani, ɗan ƙasa na Niger. Kamar yadda kun ka ga duka 'yan ƙasa sun halarta yau wurin wanga hili nan bakin jirgi na Jori Hamani, kakanmu wanda suna cikin waɗanda su ma sun kata su tahiya cikin incin Niger. To shi ne yau mun zo mun yi jirkin jaki mu nuna ma dukan wanda bai so ya ga ci gaban Niger ya san da cewa wanga gargaɗi ne. An ce wanga kama kunne ne jakin yana baya. To muna nan Niger mun samu incin kanmu, ba yau bane mun ka samu incin kanmu, amma har yanzu babu abun da muke buga gaba da shi cikin duniya wanda za a cewa wai gashi nan muna ƙaba da shi.
Ba mu goyon bayan sojan Faransa a cikin ƙasarmu, muna son a bar mu da kanmu mu yi jagorancin ƙasarmu da kanmu, mu samu incin mu 100%. Don haka muna nuna ma duniya cewa 'yan Niger duk inda suke da wanda su zo da wanda suka zo suna goyon bayan kwamitin ceton ƙasa 100%, su bar mu na ƙasarmu ba tare da ɓata lokaci ba. Yau kana 30 cif da aka ba su izinin su bar ƙasa, kenan ya cika mu ba mu san tashin hankali a ƙasarmu, muna goyon bayan kwamitin ceton ƙasa 100%. Mu 'yan ƙasa mu ne muke da izinin mu yi alaƙa da wanda muke so, ba wasu ba. Yau shekara 63.
Madalla. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan faife da ke bisa na'ura.
Al'adun gargajiya ina ya'yan Hausa.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, amma sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Salamu sashen Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku tambaya mana malaman addinin Islama, wai shin ta ina laifi ya samu asali ne? Kuma za mu so sanin wai shin wajibi ne ga kowane dan adam a auren addinin Islama? Mai tambaya Sani Gulle, Kamfala, Malam Madori, jihar Jigawa, Najeriya. Za kuma a ji ci gaban ansar tambayar na mai cewa, salamu alaikum biyoyi Hausa, shekarun baya kun taɓa bada tarihi mai ban sha'awa na ƙofofin Kano. Ni ma ina so a bani cikakken tarihin ƙofofin. Menene dalilin yinsu? Yaushe aka yi su? Mai tambaya idan an tuna shi ne Sama'ila Abubakar Kano. Bari mu fara da ansar tambaya kan laifin aure a musulunci. Idan mai tambayar Malam Sani Gulle, Kamfala, da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, an dace mun samu shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin Tarayyar Najeriya Abuja, kuma wakilin malaman Bauchi Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda ya ansa tambayar kamar haka.
Alhamdulillahi, kamar yadda masu tambaya Malam Sani Gulle, Kamfala, Malam Madaurin jihar Jigawa da sauran masu sauraro dangane da abin da ya shafi wato laifi ko kuma matsayinsa addinin musulunci. To bisa ka'ida na shari'a, a ka'ida shine na farko dai shi miji wato ma'auri shi zai bada sadaki, shi kuma sadakin nan tun daga abin da yake mai daraja mai amfani wanda za a yi amfanuwa da shi a matsayin sadaki, mafi karancin sa shine 1/4 na dinar, sannan kuma mafi daukakan sa shine ba a kayyade ba, ko da a ce za a biya miliyan 1 ne ko miliyan 2 ko kuma fiye da haka, to babu laifi, shari'a ta yadda. Sai dai kawai auren da yake mafi alkhairi shine wanda aka yi sassauci sadakin sa ya zamo kadan kuma mai amfani, sannan kuma mai albarka. Sannan idan muka dubi dangane da dabi'a da kuma al'ada na kowace irin al'umma, wato za mu ga cewa abin da ya shafi laifi, idan ma'auri ya kawo ko ya biya sadaki a wasu gurare, za ka ga shi zai hada ainihin akwatuna wanda ya kunshi kayayyaki da kayayyakin shafe-shafe da takalma da sauran kayayyakin da ake bukata, wato ita amarya take bukata. Sannan kuma har yanzu shi zai saba mata gurin zama da kuma ainihin wato muhalli da kulawa da lafiyarta da dawainiyarta, wannan duka shari'a ta yadda da wannan. Ma'ana bayan ya biya sadaki da kulawa da cin abincinta, shan abin shanta, lafiyarta, iliminta da kuma duk abin da take da bukata, to ya zama wajibi daga ran da aka daura musu aure ya tashi daga kan ainihin iyayenta ya koma gare shi. Wanda koda ba shi da kansa ya zo wajen karban auren ba, wajibi ne wakilansa su sanar da shi ga ka'ida da kuma sharaɗin da aka yi gurin wannan aure. sannan abin da ya shafi su kuma bangaren mata wanda yawanci inda ake samun matsala kenan zaka ga miji ya bada sadakin da bai taka kara ya karya ba alal misali a ce ya bada naira 50,000 ko 100,000 ko 200,000 sannan ya zaci cewa matar za ta taho masa da kujeru da gado babba da katifa da kuma ainihin wato kayayyaki na more rayuwa kamar talabijin da makamantansu har ma da abinci da man girki da taliya da sauran abubuwa da inda duk mutane suke kasancewa suke ci ko suke amfani da shi to anan shi asalin idan aka yi ittifakin lefen yana cikin sadaki to wannan ba laifi bane ga shari'a ma'ana aka yi lissafin cewa a bukatar da zai saya wa matarsa abin da ya shafi akwatuna guda 10 ko guda 5 ko guda 2 ko guda 1 gurgurdan karfin sa shine aka yi lissafi zai kai naira kaza ko naira miliyan kaza ko dubu kaza to in ya dauka duka a matsayin sadaki an hada komai da komai wannan ba laifi bane a shari'a amma idan ya biya sadaki ya tanada mata gurin zama sannan kuma ya tanadi duk wani abun da ya shafi tunda shine ake da bukata ya tanadi hatta garin da za su kwanta ba iyayenta ba to in yayi waɗannan abubuwa to shari'a ta yarda da wannan amma idan yayi abun da yake bayan sadaki kuma ya biya wasu kudade ko kuma misali wasu matan kafin ayi auren a biya sadakin za a ce wannan kudin na gani ina so ne ayi wasu ka'idoji kowace kasa da irin al'adarta sannan kuma wasu bayan sadakin da wannan kudin na gani ina so din to zai wani laifi kuma wanda laifin ma komai karancin karfinsa da dukiyarsa a wasu gurare rashin yin laifin mai yawa yakan iya sa auren ya zamo bai yi armashi ba to kaga in aka yi haka an saba wa shari'a amma abinda aka sani shine kada a sa ƙarya cikin al'amarin aure sannan kuma a sani aure abu ne wanda ake yin shi wanda yake na har abada ba na jin daɗin rayuwar duniya ba kawai domin wacce duk zaka aura ba fata kake ka aure ta ku rabu ba alaba shi sai dai in abin da ya gito wanda ba makawa sai an yi shi na rabuwa din kenan fata ake dama in aka yi auren a samu zuriya in aka samu zuriyar nan ana tare har zuwa ƙarshen rayuwa wato ma'ana mutu ka raba dan haka duk abin da ya shafi abin da zai kawo matsala saboda al'ada ba addini ba to shari'a kullun tana kore shi ga zamantakewar mutane kenan idan laifin nan ya zamo wato kaman garkuwa ne wajen yin auratayya da kuma kulawa da kuma zamantakewa kikkiawa tsakanin ma'aurata to bai dace a yi shi ba sai dai abin da ya zama wajibi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu ainihin wato aure sai da wali da sadaki da kuma shaidu adalai sannan kuma abin da ya shafi kari shine siga da kuma muhalli wato ma'ana ga mijin ga matar sannan kuma ga mai karba ga mai bayarwa sannan kuma a yi bayanin cewa wannan na auren masa kuma ya karba to waɗannan su ne abin da suka zama wajibi a aure sannan kuma koda a ce ana buƙatar cewa shi namijin ya kula da dukkan abubuwan da muka ambata a baya abin da ya shafi wajen zamanta da wajen kwanciyarta da abin da za ta ci da kulawa da lafiyarta da iliminta to koda a lokacin bai da shi ga shari'a an yarda matukar mai kokarin nema ne ko kuma yana da shi amma babu abun a hannunsa ana iya ainihin wato yin auren akan zuwa lokaci kaza zai yi mata wannan amma in ba a gina wata ka'ida ko wani alkawari ba yayin dauran aure to yin laifi bai zama dole ba sai dai kawai abin da ya zama wajibi abin da zai tsare wa matarsa mutunci in da maimakon yayin laifin akwati 5 ko 10 to in ya samu turamin sana'a tamfa ko kuma yadi ko kuma duk irin tufafin da suke sawa a yanayin bangaren su akalla wanda za ta yi sallah da shi koda guda ɗaya ne to wannan musulunci ya yarda domin ba a kawo waɗannan sharuɗa ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shine wanda duk ya zo nema a wajen ku na ɗiyar ku da aure matukar kun yarda da ainihin wato ɗabi'arsa da kuma addininsa to ku auren masa idan kuma kuka bari laifi ya zamo shine mai gittawa tsakani yaya matsayinsa wani laifi zai yi to barna za ta faru a bayan ƙasa mai yawa da kuma ainihin fitina don haka a kiyaye duk abin da zai zubar ma da aure mutunci da kuma kima a dubi darajar auren ba abin da za a samu sakamakon auren ba sannan da yawa zaka ga ana yin laifin a lokacin aure laifin na karewa wato an shiga tsalla-tsalla kuma tsakanin ma'aurata. Don haka kowace mace tana zuwa gidan mijinta ne da arzikinta, sannan kuma kowane taliki yana zuwa duniya ne da arzikinsa. Don haka zaka iske da yawa wasu ba a yi musu laifin ba, amma kafin shekara ta kewayo bayan sun yi aure zaka ga Allah ya wadata mijin da matan da arziki fiye da abin da wacce aka yi mata laifin. Wata kuma an yi mata laifin karshe ba za a shekara ma ana zaune gidan auren ba, sai kaga da yake don ƙarya da kuma duniya aka gina auren akai, zaka ga auren ya samu matsala da kuma tangarda. Saboda haka a bi ka'idar shari'a ta ainihin takaitawa ga wanda zai aurar da kuma wanda zai aura. Shi wanda zai aurar wato ma'ana ya takaita sadaki don neman albarkacin wannan auren, shi kuma wanda zai aura kada ya tsammaci cewa ba mace ya aura ba kaya ya aura da kuma gara, su kuma kasa dauka cewa laifi suke bukata ba zaman lafiya da kuma ingantacciyar aure ba a gidajen mazajen su. Don haka muna fata Allah ka zaunar da mu lafiya, kuma ka hada mu da ainihin iyalanmu akan kyakkyawar manufa. Zuriyar mu Allah kai mata albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar Malam Sama'ila kan uhuhun Kano. Idan an tuna wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samu ansar ne daga Profesa Tijjani Muhammad Daniya da sashen tarihi na Jami'ar Bayero ta Kano, wanda zai dora daga inda yake cewa
a takaice ne da fara gina kofofi a Kano shekara 1023 kenan ko da 24, domin sarkin da ya fara gina kofofin Kano ko ince kofar Kano shine Sarki Gijimasu, wanda ya rayuwarsa a karni ta 1095 zuwa 1134. Kuma kofofin da ya fara ginawa, bangaren da ya fara ginawa tukuna shine kofar Mazugar, sai kofar Ruwa, sai kofar Adama, sai kofar Waika, sai kofar Kansakali, sai kuma kofar Tuji, ita ce kofar Wumbai. Kofofi shi da ya fara ginawa. Sai a lokacin ɗansa wato Sarki Yusa Tsaraki, da ake cewa Yusa Tsaraki, shi kuma da ya zo sai ya ga Kano ta fara daɗa bunƙasa. To inda Gijimasu ya tsaya sai ya haɗa da kofar Kawo Gari da kuma kofar Tuji, sai ya haɗe wajen wato kofar Kansakali, sai ya taho ta nan wajen Goron Dutse, ta inda yanzu ake cewa wajen gidan tsohon gidan mahaukata nan yanzu yanda a cikin gari yake. To ta nan muna makabartar nan da ake cewa ta Goron Dutse, to ai wannan ramin da ka gani, to ai dai rami ne na Badala,
makabartar Dolo,
eh makabartar Dolo, to ai dai rami ne na Badala. Da nan katangar tabi sai ta yanko ta nan cikin Goron Dutse wajen Aminu Kano Commercial College, sai ta yanka zakaki, eh sai ta yanka, da ta yanka sai tai nan wajen Mandawari, sai ta zo wajen gidan Alhaji Ado Dan Dawaki, ta nan wajen Gwannar Zage, wajen Hanga, wannan man katuwa kwatacce Hanga da sauransu, ai asali Badala ce. Sai ta zo ta haɗe da kofar Wambai, ita ce kofar Tuji. To iyakacin a lokacin asalin kofa ke nan. To shi ne su yi su tsaraki sai ya karasa a wannan lokacin wannan kofofin shida.
Sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku da ansar tambaya kan kofofin birnin Kano. Yanzu a madadin masu ansa mana tambayoyin Sheikh Ibrahim Muhammad Guri da Profesa Tijjani Muhammad Daniya da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da producermu da injiniyanmu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Agaida Ibrahim Garba. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Jadawalin gasar zakarun Turai ya sanya Newcastle a tsaka mai wuya. Hukumar kwallon kafa ta UEFA ta fitar da sabon jadawalin gasar cin kofin zakarun Turai na bana, jadawalin da ke kunshe da kungiyoyi 32 waɗanda aka karkasa su zuwa rukuni 8, wato kungiyoyi 4 a duk rukuni. Jadawalin na UEFA ya nuna cewar Newcastle United, wanda sabuwa ce a gasar, za ta haɗu da manyan kungiyoyin Turai irin su PSG da Bayern Munich da kuma AC Milan, waɗanda kuma dukkanin su suka yi iya nasara kaiwa wa wasan karshe na gasar cikin shekaru 16 rabon Newcastle United da haskawa a gasar cin kofin na zakarun turan tun kakarar wasa ta 2002 zuwa 2003 wanda hakan ke nuni da cewa kakarar wasar ta bana za ta zo mata da gagarumin kalubale duk da rawar garin da ta taka a gasar wasar premier har da kai ga kammalawa a sanwayen hudun saman teburi da ya bata damar samun tiketin gasar ta zakarun turai kungiyoyin turai sun kashe fan miliyan 2 wajen cinikayyar yan wasa a jiya juma'a ne ake kulle kasuwancin cinikayyar yan wasa a turai inda bana manyan kungiyoyin premier a ingila suka kashe makudan kudade da masana ke cewa shine mafi yawa a tarihi a cikin wani dogon rubutu da Deloitte mai sharhi kan wasanni ya wallafa game da kudaden da aka kashe wajen musayan yan wasa a wannan kakar yace a zuwa jiya da aka karkare cinikayyar yan wasan ana sa ran jumlar kudade da aka kashe ya iya hawa fam biliyan 2 fiye da biliyan 1 da miliyan 192 da aka kashe a kakar da ta gabata da misalin karfe 11 na daren jiya juma'a ake sa ran kulle kasuwancin Ingila yayin da Scotland ke da karin sa'a guda gabanin kulle ta ta kasuwar Brighton ta dauko Aaron Ansu Fati daga Barcelona dan wasan gaba na Spain Ansu Fati ya kammala kulla rajejeniyar zamar aro a tsawon kaka daya zuwa kungiyar Brighton Fati ya rasa gurbi a Barcelona wanda ke bukatar samar da sarari a cikin tawagar don dauko dan wasar baya na Manchester City Joey Casido a matsayin aro ita ma Tottenham ta kulla rajejeniyar da Forest kan Johnson Tottenham ta amince da biyan sama da fan miliyan 45 domin siyan Bruno a yanzu haka dai Liverpool ta san makomarta a gasar Europa an fitar da jadawalin gasar Europa wanda za a soma ke cireni daga ranar 21 ga watan Satumban bana Brighton na rukuni na gaba da Ajax da kuma Marseille a zagayen farko na gasar Europa Lado Salis Garba muryar Amurka daga Adamawa a Nigeria
a gaida Lado yanzu kuma ga labarai a takaice
Wata da aka kace kasar Gabon ta sake bude kan iyakokinta a yau Asabar a cewar wani jami'in soji kwanaki uku bayan da ta rurrufe su sakamakon juyin mulkin soji da ya hambar da shugaba Ali Bongo kakakin rundunar sojin ya ce an bude dukkan iyakokin kasa da na sama da kuma na ruwa saboda gwamnatin ta soji ta damu da tabbatar da bin doka da oda da kuma kyakkyawar dangantaka da makwabtanta da ma kasashen duniya baki daya Yan rajin kare haƙƙin bil'adama a Iran sun ce an yi jana'izar mai zanga-zangar nan Jawad Rohi wanda ya mutu a hannun jami'an tsaro yayin da har yanzu ake ci gaba da saka ayar tambaya kan musabbabin mutuwarsa. An binne Rohi a garinsa na Kalikan da ke Amur tare da halartar wasu jami'an gwamnatin ta Iran. Yan kasuwa a duk faɗin ƙasar Pakistan sun rufe shagunan su a yau Asabar domin zanga-zangar nuna adawa da ƙara kuɗin wutar lantarki a ƙasar da kuma hauhawar farashin kayayyaki. Shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa ta garin Lahore, Ajmal Hashmi, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa kowa ya shiga zanga-zangar ta hanyar rurrufe shaguna saboda lamarin yana da wuyar jurewa. Shugaban Amurka Joe Biden ya nufi jihar Florida a yau Asabar domin duba ɓarnar da mahaukaciyar guguwar Idalia ta haifar da kuma yadda ta shafi jama'a. Amma an ce ba zai gana da Ron DeSantis ba gwamnan jihar dan jam'iyyar Republican da kan iya zama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Biden dan jam'iyyar Democrat ya faɗa wa manema labarai a jiya Juma'a cewa zai ga gwamnan a lokacin ziyarar to amma kuma kakakin gwamna DeSantis Jeremy Redfern ya faɗa daga bisani cewa ba wata ganawa da aka shirya sama da mako guda bayan India ta zama kasa ta farko da ta sauka kan tsagen kudancin wata yanzu kuma ta harba wata ruka don nazarin rana wanda ke nuna wani muhimmin ci gaba shirin ta na burin binciken sararin samaniya da ke dada karuwa rokar ta tashi ne dab da tsakar rana a yau Asabar daga cibiyar sararin samaniya ta Satish Dhawan a kudancin India domin yin tafiyar ta nisan kilomita miliyan 1.5 wato tafiyar watanni 4 zuwa rana
masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyina da ya karanto labarai da Ladda Rasham da ta daidaita mana sauki da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.